الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله منام الله سبحانه وتعالى غوديا da yake tara mu a wannan yammaci na ladi domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako a cikin littafin mai girma hashiyatu kitabut tauhid na Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-Najdi al-Hanbali yau muna 15 ga watan 15 ne 21 yau muna 21 ga watan Zulhijja hijra ta manzon sira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 masha Allah canji da ne to suppose bismillah to Allah saka Allah badala da wanda daidai da 7 ga watan 6 2021 muna cikin babu shafa'a kenan sati biyu wanda suka wuce muna magana akan malaina muna bayani akan ceto mun ga cewa ceto guda biyu ne akwai tabbatacciya akwai kuma wanda babu ita ceto wanda take tabbatacciya ita ce wanda Allah madaukakin sarki yake ba da izini wanda kuma shi ma za a ceta shi ma sai wanda Allah ya ba da izini kuma sai masu tauhidi ceto wanda babu ita ita ce ceto wanda wani zai nema ba da izinin Ubangiji ba subhanahu wataala kuma shi ma wanda za a ceta ba da izinin Allah ba to wannan shine babu shi to mun karanta magana ta babban malami Ibn Taymiyyah rahimahullah wanda mun karanta sai Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam cikin magana shi ne muka tsaya daidai fatilka shafa'atu li ahli al-ikhlas bi iznillah ina jinin ne muka tsaya ko sai safa ta 139 kenan tun sati wanda ya wuce muna magana ko kuma muna karanta ne maganganu na Ibn Taymiyyah kamar sharhi ne akan ita wannan ayar to sai ya ci gaba da cewa fatilka shafa'atu li ahli al-ikhlas bi iznillah to wannan ceto kenan wanda ta tabbata ita ce ceto wanda za a ma waɗanda suke bauta ma Allah shi kadai kuma dan Allah ikhlas niyya suke kyawa bi iznillah da iznin Allah za a cece su malace wala takunu liman asharaka billahi ita wannan ceto ba ta kasancewa ga wanda ya shirka kana duk wanda ya hada Allah da wani to wannan ceto ba ta shi bace to sai mu koma kasa sai malaye yace fa abtala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama zamihim alkadhib manzo sallallahu alaihi wa sallama sai lalata irin abin da suke rayawa wanda yake na ƙarya ne menene abin da suke rayawa na ƙarya wanda muka hudu na baya cewa suna neman ceton gumakai ko kuma ceton magabata ko ceton mutane waɗanda suke nagari ko aljani ko mala'ika sai mutum ya ce wai a gobe kiyama shi zai cece shi to sallallahu alaihi wasallama ya mana tataccen bayani akan cewa wannan bayani wa akhbara manzo sallallahu alaihi wasallama ya bada labari anna azam asbab allati tunalu biha shafa'atuhu babban sababi wanda ake samun ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama menene yace shine tajridu tauhid lillahi wahda shine mutun ya ma'ana tauhidin shi zama to dan Allah kenan wannan shine sababi da zaka samu ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutun yana neman ceton manzo Allah kene gyara imani shi sa manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallama man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi lal-iltija'u ila al-awliya'i was-salihin wa ghayrihim. Malaci abinda yake sa mutum ya samu ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba komawa bane zuwa jingunuwa ga waliyai ko salihan bayu ko kuma wani su kaga mun nan sodiya wani sai ce shi ga wani zai cece shi waliyin shi ko shehin shi a gobe kiyama shi zai kama hannun shi triyan triyan ya shigar da shi gidan aljanna. To wannan abubuwan da muke karanta daga suna nuna mana cewa wannan ba gaskiya bane. Abin da yake na gaske mutum ya gyara imanin shi ya gyara tauhidin shi in Allah da inda ya zamanto kalmar shi ta la ilaha illallah khalisa ce li wajhillah to gobe kiyama zai samu ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'uhum wa talabihim ash-shafa'a sai su kira su rika kiran waliyai su rika kiran bayan Allah na gari da sauransu kiran ko annabi ko mala'ika wa talabihim ash-shafa'a kuma wai su rika neman ceto a wajensu kenan annabi wane zai cece mu ko kuma wali wane shehu wane shi zai cece mu to shine sai malace fala tunalu bizalika da wannan rayawa da suke yi ba samun ceto ya camun ceto ba fatan baki bane kawai ka ce wane zai cece ni a dole sai kai aiki ka zama to mai tauhidi malace bal bari dai huwa asalul shirki alalam irin wannan mutun ya rike wani waliyi ko bawon Allah na gari ko mala'ika ko annabi ya ce ya cece shi ya ce kuma ceton shi yake nema mala ya ce wannan shi ne asalin shirkan mutanen duniya ma gaba daya kada shi ne abinda musulunci yake ya kanshi shi ne shirka da Allah kada ka nemi ceto a wajen wani sai a wajen Allah hatta manzo za mu gani a gaba hatta manzo sallallahu alaihi wasallama ba a neman ceto a wani sai dai ka ce Allah ya saka mana cikin wanda manzo Allah zai ceto shi Allah shi ne yake sawa ko kuma Allah shi ne zai sa a cece ka malace walakin kama qala ba'du salafi wasu daga cikin malamai sai suka ce man min jahalil mushriku mushriki inda ya kai karshe wajen jahilci i'tiqaduhu qudratawa da yake yi anna man ittakhazahu waliyan aw shafi'an annahu yashfa'a la wai kawai anan duniya wanda ya rike a matsayin wali wanda ya rike a matsayin mai ceto wai annahu yashfa'a lahu a gobe kiyama zai cece shi bale ce wannan tsantsan jahilci ne na mai shirka da Allah Allah ya kare mu wa yanfa'uhu inda Allah kuma zai cece shi a wajen Allah yanzu kaga mu yanzu nan inda ma gizo yake saka wanda ka rika wali waye yace maka wali ne shi kaga irin su Abubakar irin su Umar su Usman su Ali tunda manzo Allah ya yi bayani akan su cewa khalifofin shi guda hudu ayi aiki da sunnar su to kaga wannan suna da bishara wannan suna da yanayi ko kuma suna da magana tacacciya tsarkakekiya wanda za a ce eh waɗannan waliyan Allah ne ko a nemi ceton su to amma irin waɗannan su da wuya kaga mutum ya nemi ceton su a ceton wa yake nema wanda ya kirkira dariƙa shi kuma dariƙa kowace da sunanta kaga Tijaniya daga Tijani Qadiriyya daga Abdul Qadir Jilani haka kowanne da tashi to kaga ke da inda za a ce wannan wali ne tacaccen wali to babu kamar Abubakar radiyallahu ta'ala anhu to bayan shi kazo Umar bayan shi kazo Usman kazo Ali an yaso sai kazo al-ashara akwai guda goma wannan manzo Allah ya ce wani dan aljanna ne sai kuma kazo ga magarin sahabbai gaba daya as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wallazina tabauhu bi ihsanin radiyallahu anhu wa radu an kaga mutanen da Allah ya ce ya yarda su kuma su ma su yarda Allah to wannan shine walitaka amma waɗannan inda abin yake nuna cewa lalle ba gaskiya bane da wuya kaga sun kama wani sahabi su ce zai cece su a sai dai waɗannan waliyai ko waɗannan shehunai wanda kuma su suka sa ma kansu sunan tunda ba wata aya ba daga sama ta tsarkake shi ba lokaci bai lokacin manzo Allah ya tsarkake shi sallallahu alaihi wasallama can baya wani ma shekara 1000 ana musulunci to kaga kenan wannan su ne abinda malaki nuna mana cewa babu su kada mutum ya rudu da su koda mutum ya zo ya hodi koda yana ta hodi a kowane lokaci to magana ce ta watan baki sai a bar mishi maganar shi to shine sai malaki ce min jahalil mushriki mushriki yana daga cikin jahilci shi babba ya dauki wani mutum shi zai nada shi kuma sai ya kudurta cewa zai cece shi a gobe kiyama kama yakunu khawasul muluki wal wulati tanfa'u man walahu malaki sai kai misali su mutanen duniya wai yanzu masu shirka da Allah a jahilcinsu an yi riki wani wali zai cece shi yana ganin kaman a ce ne yau ka san wani wanda ya san shugaban kasa ko wani prime minister ko wani mai babban matsayi a ce ka san wanda ya san shi ka san dai kana da tabbas cewa garantin zai kai ka wajen shi to su ma wai idan suka rike waliyai wani bawan Allah na gari ko mala'ika ko annabi suna ganin cewa wannan annabin zai kai su wajen Allah suna ganin cewa wannan bawan na gari zai kai su wajen Allah to malai ce abun ba haka ba yake Allah subhanahu wataala ba a gama shi da kowa laysa kamisli shay'un wala ya'lam ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه بسنبتي والله مدوغة كنساركي باب ميشيتو أوجنش سيد إذنش الله نزيتي واني كتشو واني سيتيش كوكا أيو ديام وكرنتا وعنه لا يأذن بالشفاعة كم الله بايا إذني دتيتو إلا من رضي قوله وعمله سيوان دا الله يرد ما خدشي الله يرد أيكش كنان كاكا سيموت من كريكي shi kuma idan ana magana akan mutanen kirki duk mushriki bai shiga ciki saboda mushriki yana husata Allah ne yana ma yana sama Allah kishiya yana yabota ta ma Allah yabota ta ma wani ya dauki haƙin Allah ya ba wani to wannan shine babban zunubi to ana so aikin ka ya zamanto kyakkyawa fadakka ta zamanto mai kyakkyawa to a lokacin zaka samu izini na ceto malai ce wa huwa la yarda min al-qawli wal-amali shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala baya yarda daga cikin abin da yake na hada ne wal amali ko na aiki ne illa tauhiduhu sai in ya zamanto aka kade tashi wattiba'u rasuli kuma an bi manzon shi kenan kaga wannan shine tsantsan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah in kace la ilaha illallah kenan Allah kadai babu abin mota akan jinjinta sai Allah in kace muhammadur rasulullah kamar kace ne baka bin hanyar kowa baka bin sunnar kowa baka karanta addini sai abin da manzon Allah ya karantar to shi kuma Allah bai yarda da mutum sai in yayi haka kenan ga tauhidi ga biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to har yau zamu ci gaba da karatu na magana Ibn Taymiyyah ce yace wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu huwa allazi yatafaddalu haqiqanin ceto Allah ne yake yin fadala fadala shine Allah ya karrama wani ko kuma ya girmama shi yace ala ahlil ikhlasi wanda suke bautata mu Allah su kadai bayaghfiru lahum sai Allah ya musu gafara biwasitati du'a da hanyar wasita wata addu'a lahu man azina lahu addu'ar wanda Allah ya mishi izin Allah ya gafarta musu wani Allah ya musu wani kaza to sai Allah yayi amma kuma min man azina lahu sai wanda Allah ya ba izin an yashfa yayi ceto li kurimahu dan Allah ya karrama shi kaga kenan manzon mu tsiran Allah da amince da tabbata gare shi shine lamba guda wanda Allah zai karrama shi ya ce ya ceci mutanen duniya shafa'atul kubra idan aka zo hilin kiyama ana shan wahala akwai ahwal Allah madaukakin sarki ya bar mutane cewa za a yi hisabi nan da jimawa to mutane sai su ga lokacin yayi yawa shi kuma wa inda yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun lisan Allah da namu ba dai bane kwana ɗaya na kiyama sai kayi shekara dubu to mutane sai a yi ta jira sai a idan aka matsu sai a ce a tawajjuhi annabi adam alaihi salam ga babanmu nan mu je mu ganshi roki Allah a tawajjuhi annabi adam ya ce a shi yayi laihi daga aljanna aka sauko da mutane a tawajjuhi annabi nuhu haka za a riga zuwa kowane annabi sai ya bada uzurin shi sai an zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha to wannan shine babban karama da Allah zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ita ce shafa'atul kubra sai manzo Allah ya nemi izini a wajen Allah game da makaranta sati wanda ya wuce Allah ya ma mutanen duniya hisabi manzo Allah zai sujada zai hudu wasu kalmomi kuma a lokacin za a sa mishi wannan kalmomin ya yabi Allah ya gode ma Allah sai Allah ya ce mishi mana saltuta ka tashi ishfa tu shaffa to shine sai malai ya ce wala yanalul maqamal mahmuda babu mai samun wannan wuri ko kuma matsayi na yabo lamba kasa sai malai yace eh kahin nan liyashfa liyukrimahu kenan an yashfa liyukrimahu shi kanshi wanda zai ceton dan a karrama shi ne to shine nan kasa sai malai yace ai bi shafa'ati da mi Allah zai girmama shi da bashi izinin ceto yace fi man azina lahu an yashfa fihim cikin wanda Allah ya bashi izini ya cece su sai a zo a ce annabi wane zai ce to sai a ce kaje ka ceci su wane bawan Allah kaza shi ma zai mala'iku annabawa alqur'ani abubuwa da yawa wanda ya tabbata za su yi ceto, to Allah zai ba da izini. Kuma wanda za a ceton ba zuwa za a yi lalibe ba ne a kamo wani, a su ma sanannu ne, sai masu tauhidi, kuma sai wanda Allah ba da izini. Malaji, fa haza huwa haqiqatu amru shafa'a, wannan shine haqiqanin lamarin ceto. La kama yazunnu wal mushrikuuna wal juhal, ba kaman yanda mushrikai suke tsammani ba, da kuma jahilai game da sana addini, su suke cewa anna shafa'ata, ita ceto, hiya kaunu shafi'i yushfa'u ibtida'an fi man sha'a, kawai ana zuwa kiyama wai shi wanda zai ceto, shi zai fara ceto kuma wanda ya ga dama. To shine malai ya ce wannan zaton mushrikai ne kuma jahilci ne game da addini. Da suka ji bayan da manzo Allah ke wara labari sallallahu alaihi wasallama, halin da za a tashi na kiyama, ina ma wani ya samu dama a ce har yayi magana, ko kuma ya je ya ceci wasu, ko kuma ya dauki wasu daga nan ya kai su can, daga wuta ya kai su gidan aljanna. Sai malai ya ce fayadkhuluhul janna, wai kawai ana zuwa kiyama a tunanin mushrikai da kuma jahilci, wai ana zuwa kiyama kawai wani zai zo ya ceci wani ya sa shi aljanna. Shine a nan duniya da haiwa da a ce ɗan ɗariƙar kaza ɗan aljanna, waliyinsu ya musu addu'a ko kuma ya roƙa musu ceto, zai cece su. Wayunjihi minan nar, kuma ya tseratar da shi daga wuta. Wannan ba magana gaskiya ba ce, kuma wannan magana ce ta jahilci, kuma duk wanda zai waɗe ta ko kuma ya aikata ta kamar ya shirka da Allah. Kenan yanzu maimakin ka samu ceton rasa ta ma za kai, saboda ita ceto ba ta samuwa sai ga mai tauhidi, to kai kuma gashi kai shirka da Allah. Malaji, wa lihaza yas'alunaha min al-amwati wa ghayrihim, dan haka su mushrikai wanda suka jahilci musulunci, sai ka same su suna roƙon ceto a wajen matattu. Yanzu shi wani wanda zai kiraya ma ya cece shi tuntuni ya mutu da jimawa shekaru aru aru, amma sai ya rika sawa a ranshi cewa malam wane, shehi wane, wali wane, ko kuma mala'ika kaza ko annabi kaza zai cece ni a gobe kiyama. To kaga wannan duka daga cikin shirka da Allah, kuma jahilci da addini. Amma inda in ba jahilci da addini ba, bai yiwa mutumin da shi kanshi ba san ba halin da yake, kuma kai ka ce zai cece ka, ya zabbilla. An ya zamanto cedo ne, ko kuma ya zamanto irin yanayi na shi irin na shaitani ne, ko kuma ya wani aiki Allah subhanahu wataala bai karbi aikin shi ba, ko kuma mutane da suke ganin shi mutumin kirki alhali kuma ba mutumin kirki ba ne. Tunda babu wanda zai ce a nan duniya dai ka ce wani ɗan aljanna ne, ko kuma wani ɗan wuta ne, baya daga cikin wannan tsar Allah ne, da shi da bawan shi Allah yana abin da ya ga dama subhanahu wataala. Sai dai in ka ga mai sabo ka rika cewa kai wani abin tausayi, aikin shi ba aikin kirki ba ne, wannan za ka iya faɗin haka. Ko kuma wani mutumin kirki ne ka ce ai muna kyautata mishi zato, amma ka ce tabbas ɗan aljanna ne, to wannan baya daga cikin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To yanzu kai wani ya mutu, baka da tabbas dan wuta ne, baka da tabbas dan aljanna ne, kuma sai kake cewa zai cece ka, kaga na akwai batan bata kalkal. To shi yasa wannan karatu gaba daya yana nuna mana ne cewa mu roki ceton Allah, in Allah ya bada ceton to zai iya bada wanda ya ga dama, ko wani annabi ya cece ka, ko wani bawan Allah na gari, ko wasu ma daga cikin ƴaƴanka hafizan Qur'ani, ko kuma Qur'ani ga sunan dai wanda ya tabbata za su yi ceto. In dai ka samu ceton Allah, to za ka samu ceton, amma ka nema wajen wani Allah, to nan ne matsala take. Malai ce wannan maqam al-mahmud, yace ai allazi yahmaduhu fihi khalaiqu kulluhum, wanda halittu gaba daya za su gode mishi su yabe shi. Yace bal wa khaliquhum, bal ma wanda ya halice su ma, yace wa huwa shafa'a, ita ce ceto. Wa ba'asuhu maqam mahmuda, kullun in za ai addu'a da muke na kiran sallah, muna roƙa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita wannan wasila da wannan maqam mahmud. Wannan wata daraja ce wanda shi tsiran Allah da amince da tabbata gare shi kullun yake cewa mu roƙa mishi Allah ya bashi wannan matsayi. Wani matsayi ne wanda ya kai matsayi wanda babu kamar shi, to manzo Allah zai same shi, tsiran Allah da amince da tabbata gare shi. Malaji, fa shafa'atu allati nafaha alquran, ceton da Qur'ani yace babu ita, aka kore ta. Ma kana fiha shirk, kenan wanda ke da shirka. Kuna ga duka dai magana dai ana zuwa ana zawa, duk dai abinda ake jin tsoro shine a ce ka nemi ceto kuma da shirka a ciki, don kai wannan shine mutun yayi hasara, Allah ya kare. Malai yace ai wahiya allati tutlabu min ghairi llahi, ita ce wanda ake nema a wajen wajen Allah. Fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah, cikin abinda ba mai iko sai shi Allah subhanahu wataala ka ya rasulullahi ishfa ali, kaga kamar mutun yace ya ma'aikin Allah ka cece ni, ko kuma ya ma'aikin Allah ka sa ni cikin wanda zaka ceta. To kun ga wannan ma shirka ne wa. To kuma yanzu ka dibi wane ne ya kai girma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, waye zai kai shi a daraja, waye zai kai shi a matsayi a wajen Allah, shi yake da shafa'atul kubra, shi yake da maqamu mahmud. Amma shi ma yanzu a nan duniya ka ce ba wai ka ce ba Allah ka sa mu cikin wanda manzo Allah zai ce ta, kaga wannan ai gaskiya ne, Allah ne zai saka ya shiga. Amma ka tsallake Allah ka ce manzo Allah ka cece ni, to wannan shirka da Allah ne. To da ka zo wani bawan Allah shehi wanda shi ma na takan shi ko wani wali, matsayin shi bai kai ba, kuma shi ba kowa bane a gobe kiyama. Akwai annabawa, akwai waliyai, akwai siddiqai, akwai shahidai, to wannan su ne wanda Allah ya ba su daraja tun nan duniya. Fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kaga wani shehu shi bai jihadi ba, shi bai yi ba zamani da manzo Allah, ba sahabi bane, bai wani abu ba, wani katabus na addini, bari ma dai wani ya batar da mutane, wani za ka karanta mangarin su ma akwai ridda a ciki, kuma kai ka dauke shi. Yanzu kamar irin jawharul ma'ani, kaga littafi ne a ce na wane ne na wane ne, amma abubuwa manganu wanda suke ciki suna da yawa. Kamar littafi da muka taba karanta anan, Bughyatul Mustafid na muridai na dariqat Tijaniya, wajen fadalar salatul fati tahi qur'ani so kaza, tahi kaso kaza, in mutum yayi ibada yana da ibadar mutane tun da Allah ya halitta, tun daga annabi Adam alayhi salam har ya zuwa mutumin ƙarshe, annabawa sun shiga ciki, hatta rasulullahi shi ma ya shiga ciki, ibada kawai ta haita shi in kai salatul fati guda. Kaga wannan ayyukan ganu ne wanda suke buƙatar ayi nazari wajen hudin su, ayi nazari ko kuma a gyara su, a shahe su. Manganu ne na jahilci da kuma rashin sanin addini. To yanzu wanda yake wannan manganin sai ka ce kai kuma kai karin gume shi, wai shi zai cece ka, to shi ma ta kan sheki. A nan duniya ma inda za a ce za a sa shi, za a tsora shi kotun musulunci da wuya ya sha, a ce kai kace kaza, ina dalili, kai kai wani salati ga salatin manzo Allah, a ce mishi kama manzo Allah kishiya, dan me kai naka, kai na manzo Allah, da me zai kare kanshi. Ka manzo Allah ya kawo wuridi da azkar na komi na addini, kai ma sai ka kawo naka. In aka ce mutum ya shiga musulunci, sai kai ma ka ce mutum zai shiga dariƙarka, kuma in bai dariƙarka ba ya zama munkiri, ba mai imani ba ne, ya yi ridda. To kaga wasu da yawa ko a nan duniya za a kai su kotun musulunci da wuya su sha da kyau, balle kuma a ce akwai kiyama inda ba a gyarawa. Yanzu a nan ya ga dama ya ce na tuba, na yi kuskure, abinda na faɗi ba daidai ba ne, kaga ya huta. To amma ya riga ya mutu, kuma an je kiyama, ba a dawowa, yanan kawai abinda ka aikata da shi za a kama ka. To shi yasa kenan kakka sake ka nemi ceto a wajen wani, in dai ba a nema a wajen manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama, to babu wanda ya kai a nema a wajen shi, kowane ne shi. Kuma kakka ɗauki abin kamar kayan wasa ne, don wasu suna ganin addini so da yawa abin da ke rudan mutane, wasu addini wa kamar kayan wasa suka ɗauke shi, kamar wani partin siyasa, wane ya shiga nan, wane ya shiga nan, wane ɗan ɗariƙa ne, wane ɗan izala ne, wane ɗan kaza ne, wane ɗan kaza ne, sai mutane su riƙa jayayya da mutane, suna kawai ma da hankalin mutane. Addini ba kayan wasa ba ne, babu wani abu da ba a wasa da shi kamar addini. Nan da nan za ka yi wani aikata aiki na wasa ko kuma wani izgili, sai ka fita daga cikin musulunci ma ba ka sani ba, kana tutiyar mu ne musulmai, mu ne masoya manzo Allah, mu ne masoya kaza, alhali ashe kai kuma maƙiyin Allah da manzon shi ne, iyazan billah. To dole sai mun yi karatu, karatun da zai kare mana imani, kuma dole sai mun yi la'akari cikin abin da muke ji da abin da muke gani, tunda a yanzu kawai yaɗa labarai sun yawa, Facebook, TikTok, wane ne, abubuwa ga sunan daban-daban, sai ga kowa ya riƙa yaɗa abin da ya ga dama. Don mutum bai da karatu zai shiga matsala, wata rana wani hez kawai wata magana hez ta shigo kunnen ka, shaidan ya ƙawata ta, ya sa maka shakku game da imani. Domin ƙoƙarin karanta tauhidi, babu abin da yake kare imani kamar karatun tauhidi. Abubuwa da yawa mutane suna yin su a jahilce, wasu sun sani, wasu kuma ba su sani ba. Yanzu kaga da yawa daga cikin mutane, yanzu nan mala ya kawo misali, ka ya rasulullahi ishfa ali, kamar ka ce ya ma'aikin Allah ka cece ni gobe kiyama, baka ce ba Allah ya sa manzo Allah ya cece ka. In ka ce ma wani haka inda ba a karatu bane, sai ce shi kawai ba gaskiya bane, shehu wane ma zai ceto, wali wane ma zai ceto, kuma balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To kaga abin ba ra'ayi bane, hujja ne ake so da kuma dalili. to Allah madaukakin sarki shi yake da ceto qul lillahi shafa'atu jami'a aya da muka ta shakarantawa sai malai ce wali hadha asbata shafa'a wali hadha asbatat ash-shafa'atu bi iznihi fi mawadi'i haka sai ceto ta tabbata da iznin ubangiji subhanahu wa ta'ala a wurare daban-daban kenan ceton ba babu bane ba a ce babu ceto ba kwata-kwata a akwai ceton da babu ita ce wanda ke da shirka da Allah ko kuma ceton da zaka nema a wajen wani wanda ba Allah ba to wannan babu ita to amma akwai wurare daban-daban daban wanda ake ceto mawadi'a malai yace ka qaulihi man zalladhi yashfa indahu illa bi izni waye zai ceto a wajen Allah kenan sai ka ce babu amma akwai wanda zai illa bi izni sai da izinin Allah kenan da izinin Allah akwai masu yi malai ce wal ayataini ba'da hafil babi can ba mun karanta man zalladhi yashfa indahu illa bi izni qul lillahi shafa'atu jami'a malai ce falamma asbataha fi mawadi'i wa nafaha fi mawadi'i lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da ceto a wasu wuraren kuma Allah sai kore ceto a wasu wuraren wa nafaha fi mawadi'i yace alimna sai muka sani qat'an kenan magana guda wanda babu ta biyunta annaha shafa'atani cewa ita wannan ceton biyu ce kenan akwai korarriya akwai tabbatacciya korarriya ita ce wanda za a nema wajen wani Allah kuma ba da izinin Allah ba wannan babu ita malai yace wa qadi bayyana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man zalla yayi bayani annaha la takunu illa li ahli at-tauhid wal ikhlas ita wannan ceto ba ta kasancewa sai ga masu tauhidi kenan masu kadaita Allah wajen bauta da kuma masu yin bauta dan Allah niyya kyakkyawa malai ce ai qayyadaha sallallahu alaihi wasallama bi qawlihi manzalla lokacin da Abu Huraira tambaye manzalla ya maki Allah su wane ne man as'adun nasi bi shafa'atika shine sai manzalla ya ce man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi wanda yace la ilaha illa Allah kuma a can cikin zuciyar shi yace li Allah ya tawahhamal mushrikuna annaha na'ilatuhum dan mushrikai kada su yi waham a waham shine kwata kenan kamar zakai gaba sai kai yamma kai kuskure kamar zuwan lokaci mutun zai magana in zai ce Isa sai ya ce Muhammad shi a kwakwallo shi Isa yace amma maganar ta hoto mutane suka ji yace Muhammad to wannan shine kwata shine waham kenan daga cikin waham kai zaton cewa akwai wani waliyi ko wani shehi ko wani annabi ko wani mala'ika zai ceto a gobe kiyama alhali baya yi kenan kaga kai kuskure yace annaha na'ilatuhum cewa na za ta same su kenan mushrikai wai su tsammanin ceton Allah zai same su to wannan wahamu ba su daidai ba wa inna ma tunalu al-muwahhidin ita wannan ceto tana samun masu kareta Allah ne allazina istahaqqu dukhulan nari bisababi zunubihim wanda suka cancanci shiga wutar dalilin zunubin su kenan kaga su ne wanda za a ceta an yi hisabi Allah ya kare hisabi ga an samu wani mai imani mai tauhidi amma a nan duniya yayi ta'asa sai zunubin nashi yarin jayi ladan shi yanzu ana jira wuta za a tayi da shi mala'iku za su tayi da shi to shikenan sai Allah ya sa a cece shi saboda tauhidi to kuma Allah zai ba da izini ga wanda zai cetan shi ma Allah zai ba da izini a cece shi amma musulmi ne mai zunubi yace fa yashfa lahum sai a cece su fil khuruji ba'da tatahiri wasu ma har sai an sa su wuta ya cancanci wuta kuma ya shige ta to sai a dauko shi a kowane ruwa wanda za a tsarkake shi sai a sashi ma'ul haya kuma daga baya sai a sashi gidan aljanna to wanda duka ana magana daga masu tauhidi kama tawatara kamar yadda magana ta zo da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce akhruju minan nari kenan a huddo daga cikin wuta man kana fi qalbihi duk wanda ke da cikin zuciyar shi misqala habatin daidai da ma'ana kwaye komai abu wanda yake komi karamci misqala zarratin ko kuma ka ce daidai da wani zarra kenan abu karami misqala khardalatin ko kuma irin kwaye komai duka wannan misqala habba misqala zarra misqala khardal dal iman yana nuna karamin abu wanda ido ma kusan bai gane shi kenan yanzu anan yana nuna mana cewa mutum indai mai tauhidi ne indai imanin ka akwai shi to ko da anan duniya mutum ne mai banna da yawan minal ayyam sai rahama Allah ta same shi dalilin wannan tauhidi sai an fito da shi daga cikin wuta a shigar da shi gidan aljanna to amma dai ana so mutum ya jajirce tun nan duniya kakka saki ma kai jiran ceto a'a ka tsira da kanka, wannan shine babban abu. Kayi kokari ka aikata aiki mai yawa wanda zai rinjaye duk wani laifi da kake yi, to kaga wannan ba ma sai an ce an cece ka ba, kenan ka cece kanka. Amma mutumin da zai miƙe kawa kawai shi baya aiki yanda ya dace, baya sallah mai kyau, baya azumi, baya haji, baya komi, abubuwa na ibada baya yi, babu sadaka, babu wani sada zumunta, babu biyayya ga iyaye, shi kawai jira yake wai gobe kiyama a cece shi, to kaga wannan ayi hasara. To in banka cikin wanda za a ce tan ya zakai, tunda ita ce tan sai Allah ya ba da izini, manzon Allah zai shawo inda hu illa bi izini. To kaga kenan sai mutum ya kokarin aikata aiki mai kyau, sai kaga Allah ya sa shi game da rahama shi gidan aljanna. Malai ce kokari bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid, ita wannan ceto ba ta kasancewa sai ga masu tauhidi wal ikhlas da masu idan Allah, intaha kalamuhu rahimahullah. Magana Ibn Taymiyya sai daga nan ta kare, yace ai kasa, sai yace ai kalamu Shaykh al-Islam alladhi saqahu al-musannif huna, wannan magana da Ibn Taymiyya da Malik ya kawo ta anan. Fa qama maqamu sharhi wa tafsir fi hadha al-bab, sai zaman to kamar sharhi da bayani a wannan babu da muke na ceto. Malik ce huwa kafin wa wafin, ya isa kuma ya cika ma'ana bi tahqiqin min al-ma'al ijaz, yace bi tahqiqin, yana da magana wadda take ta hakika kuma a takaice ma'al ijaz. To kenan malam nan kaman bai wani sharhi ba, kawai sai ka magana Ibn Taymiyya rahimahullah, wanda shine shugaban masu tauhidi. Babu qawluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta, malam sai kullu babe yake cewa Allah subhanahu wataala yace ya ma'aiki baka shirye da wanda kake so. Wannan ana magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai malai ta al-khitabu lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ana magana ne ga manzon Allah. Allah yana magana da manzon shi kai tsaye, yace wan nafyu huna hidayatu at-tawfiq wal-ilham, akwai shiriya, shiriya ta sha kashi mana kala biyu ce. Akwai shiriya ta Allah ya ma mutum gam da katar ya imani, ko kuma Allah ya samu mutum zuciyar shi ilhama kawai sai ga wannan addinin gaskiya ne, ya imani da Allah, ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan abun ba mai yin shi sai Allah, shi kadai subhanahu wataala. To shine sai Allah ya ce wa ma'aikin Allah, kai baka yin wannan abun da kake yi shine kamar mutum wa'azi ka sa shi hanya, shine hidayatul irshad. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo karanta aya yace Allah ya ce kaza, yazo karanta hadisi kenan abu wannan daidai ne, wannan ba daidai bane, wannan halak ne, wannan haram. To shi sallallahu alaihi wasallam in yi haka ya sauke abun da Allah ya umurce shi. To kuma yanzu mi ya rage, shine gamda katar na imani. To wannan Allah ne, shine Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta, malai ce huwa khalqul huda fi qalbi, shine ma'ana Allah ya farar da wata shiriya a zuciyar mutum. Wa isarihi, kuma Allah ya zamanto ya fi mutum ya fifita shiriyar, yace wa zalika lillahi wahda, wannan hu aikin Allah ne. Sai ga mutum imani ya shiga zuciyar shi, kuma ya fifita imani akan komi kamar da mutanen Fir'auna suka yi. Wa huwa al-qadiru alayhi, kuma Allah shine mai iko wannan. Ka kauli kamar yadda Allah yake cewa laisa alayka hudahum, ya rasulullahi shiryar da su ba a hannunka ba yake. Walakinna Allah yahdi man yasha, Allah shine yake shiryar da wanda yake so. A wata ayar sai Allah ya ce inna ma alayka al-balagu, yana abin da yake kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine isarwa. To wannan shine abinda Allah yake faɗi ma manzon shi tsiran Allah da amsa da tabbata gare shi. Kenan kai wa'azi, ka karantar, ka sa mutane hanya, ka gaya musu hanyar gaskiya. To in yanzu in yaso yanzu ko me ya rage sai imani. To shi ko Allah shi yake saba mutum, shi sa lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama da ya wa'azi da yawa ba su imani ba, musamman a garin Makka an cutar da shi da sahabban shi, an musu azaba, an musu kaza, an musu kaza, saboda me? Da yawa ba su da rabo. Amma dai wa'azi manzon Allah ya kai iya wajen wa'azi, usulubi kala-kala, a je mutum gidan shi a iske wannan, a iske wannan, tun daga wanda suke na kusa da shi ya fara sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu yahdi man yasha'u, Allah shi yake shirye da wanda ya ga dama. Wa amma hidayatul bayan wal irshadu wal dilala, to wannan ita ce ta biyu. Wacce hidayatu at-tawfiq wal ilham, to wannan hidaya ta al-bayan shine manzon Allah ya bayani, ya karanta aya, ya fassara war irshadi, da kuma sa hanya, wa dilala a kawo dalili a ce Allah ya ce, manzo Allah ya ce. To wannan shi ma hafta malamai magada annabawa su ma haka suke, amma mutane bayani a karanta aya, a karanta hadisi, a ce ga hanya gaskiya, ga hanya wadda take mara kyau. To yanzu kuma mutum ya bi gaskiya ko ya bi ƙarya, to wannan hannun Allah yake. duk iya wa'azin mai wa'azi ba shi ba yake shirar da mutum, a Allah ne yake sama mutum a cikin zuciyar shi. Sai ga mutum jahili ya gane musulunci, sai ka samu wani doktor wanda a duniya ma diyayya wace ya wuce, ya je nan mai ilimi ne na duniya, to amma Allah ya haramta mishi abin da yake alherin lahira. Sai ka ga duk bayanin da za a mishi shi bai yarda ba, to bai da rabo ne. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu gani a gaba, akwai wanda ba su da rabo, manzo Allah ya so a ce sun yi imani, ya so a ce suna da rabo, to amma Allah bai nuhaci haka ba. To shine sai Allah yake gaya wa manzon shi, innaka la tahdi man ahbabta, kenan ba wanda ka so bane kake shirar da shi, a Allah ne yake shirar da wanda yake so. Shi yasa idan mutum ka ganka akan hanya mai kyau, imani da Allah, imani da manzo Allah, sunnan manzo Allah, addini kamar yadda Allah ya sauko da shi, kamar yadda manzo Allah ya koya, to mutum ya gode ma Allah, ba wai dubara bane, ba wani ƙarfi bane, a Allah ne yake sama mutum. Shine fa qala ta'ala, sai Allah yake cewa innaka latahdi ila siratul mustaqim, kai kana shirewa zuwa ga hanya mai kakkiya. Kenan manzo Allah sai ya ce muku ga hanyar nan sallallahu alaihi wasallam, malayo magada annabawa sai su ce ga hanyar nan, to kuma bin hanyar wa sai wanda Allah ya sa mishi yana da rabo. Fa huwa al mubayyin anillahi, shi manzo Allah shine mai bayani game da Allah. Waddalu ala dinihi wa shar'ihi, kuma shi yake nuna mutane addinin Allah da kuma shari'a Allah. Kaga kenan nan zai nuna maka ma kidagumanci na yan kalakatu wanda za su ce a su Qur'ani kare babu ruwan su da bayani. Kaga nan Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, bayani da nuna dalili da nuna mi Allah yake so ya mana bayani a wannan ayar. Manzo Allah shine ya sani, babu wanda ya san magana Allah kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, babu shi a duniya kakaf, ko babu wanda ya san Nuhu ko magana manzan Allah kamar sahabban da ya zamna da su, sirran Allah da mutala tabbata gare shi. To shi dan kalakato sai share gaba daya, babu hadisi kina, babu magana manzan Allah na daya kenan, babu zancen wani magana salaf kenan sahabbai, kai kamar da ya kace an yi wani zamani Qur'anin shi kadai aka kawo shi, babu manzan Allah babu sahabbai. Yanzu ko a duniya a ce ma a tarihin Niger a koma nan shekara 100 ka zo ka ce kai baka yarda ba, kai Niger ta yanzu ka sani kawai, babu ruwanka da duk wani tarihi wanda ya wuce, an yi president kaza, an yi shugaba kaza, a gari kaza an yi sarki wane, ka ce a ni kawai babu ruwana da wannan. Kaga sai a dauke ka hankalinka dai akwai khalal, sai an binciki kwakwalwar mutum. To ya ne za a ce addinin da Allah ya kawo, manzo Allah ya zo da shi Qur'anin, sai ka ce wai ka yarda da Qur'anin amma baka yarda maganar shi ba, to waye zo da shi? Shi kuma asalin hadisin shi ya nuna mana Qur'ani Qur'ani. Yanzu mutum nan musamman ma a zamanin yanzu, waye ya ce maka Qur'ani na hannunmu Qur'ani ne? Ai waye ya gaya maka wahayi aka maka, ko kuma wani mala'ika ya zo tiryan tiryan Allah ya aiko shi ya ce kai wane? Ya ce to ga wannan Qur'ani na, shine wannan manzo Allah, in an sauya shi ma baka sani ba. Wannan malaman da wannan sahabban da suka wuce da kace babu ruwanka da su, kai dan kalakato, to su ne suka kiyaye Qur'anin, su suka rubuta shi asalin da wargo ai ba rubuci ba yake. To waye ya ce maka gashi nan Qur'anin yanzu su kutum? Kaga wannan yana daga cikin shi ma irin idan Allah bai sa mutum yake da rabo game da imani, ta'addanci ne game da imani, ta'addanci ne game da addinin Allah, sai ga suna tarusa addini. Musamman wani magana da naji idan na azumin arfa nan da aka wannan kalakato, wai ce ake kawai shirme ne ake, ina wani wace ce ma wata arfa? Ya ce wai ya za a yi mutum a ce an gafurta mishi gaba da baya, da aka ce shekara biyu, shekara wani ta wuce da shekara mai zauwa, wai hacca yake kenan ka zama ma manzo Allah, shi ne Allah ya gafurta mishi gaba da baya, kenan kai ma ka zama rasulullahi in kai azumin arfa? Yana ta wasa da addini, hadisi ya ce ƙarya ne kawai, yana zaune. Kaga wannan akwai rashin gata, addini ne bai da gata. Ai in yaje wata kasar ba zai iya ba, amma da yake kasashe ne na shirme sun hi kare demokradiyyar su ma da wani mulkin su na shirme wanda babu wani amfani na duniya ko na lahira akan addinin Allah. Amma yaushe mutum zai zagi Allah, ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, zagi sahabbai su Bukhari su wane ne, duka ya ce ƙarya ne, share su kuma amma yana, amma yanzu inda zai zo ya ce kundin kasa ƙarya ne, kuma kowa san katai suka yi shi, kundin kasa aikatai ne suka hadu, wasu ma yan giya wanda basu san bayan duniya ta sa gaba, suka yi kundi doka kaza doka kaza, shugaban kasa ga matsayin shi, prime minister ga matsayin shi, inda kundin din ne yasa a gaba yace ni doka kaza bin yarda ba, katai suka yi ta, to gobe an neme shi a ce mai dole ka zo kai bayani dan bi baka yarda ba, ko kai dan tawaye ne? Amma yanzu kaga sai karanta hadisi yace ƙarya ne, har ko wayin sallah yace ƙarya ne, sallah ma a zahar waye waye duka yace ƙarya ne, sallah ya ake yin ta raka'a za a yi tsayuwa za a yi ya ake ruku ya suke sujada tunda babu a cikin alqur'ani shi da qur'ani ya ce warkan wasu juru ku yi sujada ku yi rukuyi sai ce ƙarya ne amma kuma yana yawon shi yana abin da ya ga dama saboda addini bai da gata ko mutane ba su samu da addinin ba abinda suka zamu da shi rayuwar su duniya kai yanzu inda ce shugaban kasan su ma ya zaga bai kwana sai an neme shi ko aina yake ko wani rami ya shiga inda ya aiki da wata salula ko wani abu sai an nemo shi a cewa ne ya zagi shugaban kasa kuma lokaci kuma wawatar da hankalin mutane wai ya ce ajibu ya raba ba hadisi ba amma dai Bukhari da Muslim ƙarya suke to an ji a aje Bukhari da Muslim nemo mana hadisan manzon Allah a ina suke samo mana wanda wasu suka rawaito wanda ba Bukhari ba Muslim ba tunda dai kai ba kai da Muslim ba Bukhari da Bukhari ba ko bai san su ba mutane shekara 100 nawa dubu nawa suka mutu baka san mutum ba baka san shi ba baka san irin aikin da ya ma addinin Allah ba rayuwar su gaba daya da addini wa amma kawai ka zo ka ce ƙarya ne wa kuma ka ce addini ne kake amma ko mutane sai ka samu da yake ba a yawan zuwa makaranta har za ka samu masu sauraron su cewa abinda suke faɗi gaskiya ne Allah ya shiryar da mu Allah ya kare to irin wannan shiriya Allah ne kawai yake sai ga mutum ya san Qur'ani ya san hadisi ya iya larabci ya iya duk wani surkulle in tana aka shigo ba a layin ce mishi amma bai da imani dalilin Allah bai nuhashe shi ba to shine kenan idan mutum ya gan shi a hanyar gaskiya hanyar da Allah yake so kuma addinin garanti ya kamata mutum ya daga hannu ya ma Allah godiya Allah shiryar da mu to shine samale yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shiryar tashi shiryar shi ita ce ya bayyana mutane kuma wadilala a kawo dalili ala din akan addinin shari'a dan ba addini da ra'ayi a dole a ce Allah ya ce annabi ya ce wannan shine addini kuma Allah ya ce li tubayyana lin nasi ma nuzila ilayhi arada al musannif rahimahullah bi hadhihi tarjuma raddun ala ibadati ala ubad al qubur mala ya ce wannan baben da ya kawo cewa innaka la tahdi man ahbabta kaman yana so ne ya maida martani ga waɗanda suke bauta ma kaburbura akwai wanda su kabari wai suke bauta sama sa shi gaba duk wani neman agajin su kabari zai agaza musu duk neman kariya suna nan a wajen kabari in za su nemi alherin duniya da lahira wai wajen kabari kuma suna ganin daidai ne ya zabi Allah kare mu Allah kare mu da imani to irin waɗannan ne malam zai mana bayani anan daga ko tsaya muke sai mu fara farkon babu da lokaci yayi da fata abinda muka yi na daidai Allah ta tara mu cikin ladan wanda ke na kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله